is the dusky.
Eres via.
Sinana dizer.
Mama's boy.
Vista on the beat.
Forget say I job my school fees. So I pay so wrong kudi a banki. Da an chumun kudi makarantana. I pay so wrong kudi a banki. Kapuga kamanta kare mufa. I pay so wrong kudi a banki. Toga niga gom nang arewa. Ya sa mun kudi a banki. A banki. A banki.
I pay so wrong kudi a banki.
A banki. A banki.
Too many cash a banki.
A banki. A banki.
I pay so wrong kudi a banki.
A banki. A banki.
Ha,
na da kudi a banki dole in tashi Lagos party la banki. Ta hada mu epi da ba banki tace drive me nace to a banki rob driver ni kade ne kuma a no get driver. Ha, original ghost rider mama sita ta daura ni country sita na shanti ana mun fifita to ku shigo daga na must go na kudi komai ayi jeje bana son zumudi in the bank am the key ni ne mu kudi cause the boy too sweet hanjin ligidi. Umita tace mun kudin makaranta suka zata ban da wani
cash a banki.
Forget say I job my school fees. So akwai sauran kudi a banki. Da an ci mun kudin makaranta na akwai sauran kudi a banki. Ka buga kaman ta kare mu fa akwai sauran kudi a banki. To ga niga gwamnan arewa ya sa mun kudi a banki. A banki. A banki.
Akwai sauran kudi a banki.
A banki. A banki.
Too many cash a banki.
A banki. A banki.
Akwai sauran kudi a banki.
A banki. A banki.
Too many cash a banki.
Tunda ka bani number Umita dole in sama kudi a banki. Fresh boy hula ta sha wanki non stop duba ban san datti. Young Aliko we got the money. Nagayar ka na kira ta honey. Now your girl she be calling me daddy. Amote dollar she be my copy. Amaga wata ten air booty. Ga to the backside ga to the body. Kira ta nan to in sama ta money. Har da kawarta Aisha da Ani. LSB the diesel cash money. No zen king making worldwide money. Ba mu da guess ai ba mu da hori. Dan muna da cash a banki.
Forget say I job my school fees. So akwai sauran kudi a banki. Da an ci mun kudin makaranta na akwai sauran kudi a banki. Ka buga kaman ta kare mu fa akwai sauran kudi a banki. To ga niga gwamnan arewa ya sa mun kudi a banki. A banki. A banki.
Akwai sauran kudi a banki.
A banki. A banki.
Too many cash a banki.
A banki. A banki.
Akwai sauran kudi a banki.
A banki. A banki.
Too many cash a banki.